Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Za kuma a iya kama mu a tashoshin gidan rediyo amfani Sarauniya Fara'a FM da Nomad da Lol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, barkanku da warhaka. Aishatu Sule ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a yau Talata 7 ga watan Janairun shekara ta 2020. Da farko ga kanin labarai.
Mutane akalla 32 ne suka mutu baya ga wasu 190 da suka ji raunuka sanadiyar turmutsi a wurin jana'izar babban kwamandan sojin Iran Qasem Soleimani. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin wajen Iran ya yi wani sabon gargadi ga Amurka saboda kashe babban janar din Iran din da ta yi. Sannan sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya ce Amurka ba ta shirin janye sojojinta daga Iraki.
Kanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya, za a ji cewa kungiyar rajin adalci a lamuran mulki SERAP ta buƙaci shugaban Najeriya da mataimakinsa, gwamnoni da mataimakansu, da su bayyana dukiyar da suka mallaka cikin wa'adin kwana 7.
Kungiyar ta nemi bayanan bisa dokar nan ta yancin samun labaru ko bayanai daga gwamnatin. Tana mai cewa rashin bayyana dukiyar a fili baya taimakon gaskiya da amana.
Daga Niger kuma, ƴan gudun hijira a Agadez sun yi bore. Ko me ya faru?
Kare 8-9 ne su danne da aka dauko daga gari wanda suke zaman dirshin yin su ne suka zo suka hurunta zai wasu daga aji su ma kawai suka fara jeje kuma suka ji kawai suka sauta.
To a biyo mu cikin shirin, za a ji dalilin wannan bore na wayannan ƴan gudun hijira. Sannan muna tafi da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta email, amma duk za ku saurari waɗannan ne bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla 32 ne suka mutu baya ga wasu 190 da suka ji raunuka sanadiyar turmutsi a wurin jana'izar babban kwamandan sojin Iran Qasem Soleimani, a cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran a yau dinnan Talata. Dubun dubatan mutane ne suka dunguma zuwa Karman, garin su marigayi Soleimani, don masa jana'iza da kuma ban kwana na ƙarshe bayan wata hidima makamanciyar wannan da aka yi a makon jiya koko a wannan makon a Tehran da Qam da kuma a Hawass. Kafafen yada labaran gwamnati sun ce saboda wannan turmutsin har sai da aka dage jana'izar. Kisar Soleimani da Amurka ta yi makon jiya a wani harin jirgin sama ta janyo fargabar yiwuwar a fuskanci faɗaɗɗen tashin hankali, yayin da Amurka da Iran ke ci gaba da barazanar ɗaukar tsauraran matakai kan juna. Tun da farko a yau ɗinnan Talata, jagoran rundunar juyin juya halin Iran Hussein Salami ya yi barazana ta baya-bayan nan ta mayar da martani na soji saboda irin wato harin da Amurka ta ƙaddamar a wajen filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Iraki a birnin Bagadaza da ya yi sanadin mutuwar shi janar ɗin. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin wajen Iran shi ma ya yi wani sabon gargaɗi ga Amurka saboda kashe babban janar ɗin Iran ɗin da ta yi. Muhammad Javad Zarif ya yi wannan barazanar ce yayin wani jawabi a wata tattaunawar da aka yi a birnin Tehran a yau ɗinnan Talata, wanda ya samu halartar wasu manyan 'yan siyasa da ma'abuta ilimi na yankin.
ایالات متحده جواب قاطع و حتمی گستاخی خود را در زمان و
محمد جابر ظریف yace labudda Amurka za ta fuskanci takamaimiyar ramuwar gayya a lokaci da kuma wurin da hakan zai mata zafin gaske saboda rashin hankalin da ta nuna. jana'izar ta salami wadda ta ga cincirin da jama'a a garin haihuwarsa ta kawo ƙarshen matakai daban-daban na makokin da aka yi masa a sassa daban-daban na ƙasar cikin kwanakin da suka gabata. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper jiya Litinin ya ce Amurka ba ta shirin janye sojojinta daga ƙasar Iraki. Yana mai bayyana cewa wata takarda da wani babban jami'in soji ya rubuta wacce ke nuna ana shirin janye sojojin kuskure ne matuƙa. Kwamis ƙalar zaratin ba mu da wani shirin ficewa daga Iraki a cewar Esper. Ya ƙara da cewa ba a yanke shawarar ficewa ba kuma ba mu bayyana wani shirin janyewa ba. Jiya Litinin wata wasiƙar da aka tura ma gwamnatin Iraki ta karaɗe kafar Twitter daga hannun wani kwamanda a Iraki. A takardar kwamandan ya ce Amurka na mutunta shawarar da Iraki ta yanke ta cewa mu fice, don haka za mu daidaita girke sojojin Amurka cikin kwanaki da kuma makonni masu zuwa don shirin ficewar. Tsohon mai bayar da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya ce zai bayar da ba'asi a zaman sauraron shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da majalisar wakilai ta yi muddin majalisar dattawa ta bashi takardar samacin gurfana. Ganin kalaman da Bolton ya yi jiya Litinin, yan Democrats na iya samun wasu bayanai ta bayan fage dangane da yunkurin Trump na ganin Ukraine ta kaddamar da binciken da zai amfane shi a siyasance. To amma shugaban masu rinjaye na majalisar Mitch McConnell, wanda ke haɗa kai da fadar shugaban Amurka ta White House wajen shirya yadda za a yi zaman saurare a majalisar dattawa, na jan ƙafa kan batun kiran shaidu, wanda hakan ya sa shugaban marasa rinjaye a majalisar ta dattawa Chuck Schumer ke cewa,
"We ask, is the president's case so weak that none of the president's men can defend him under oath?"
Chuck Schumer ya ce muna da tambaya, shin wai shugaban ƙasa bai da wata ƙwaƙwar hujja ne da babu wani hadiminsa da zai iya kare shi bisa rantsuwa? Ɗan kwana-kwana a Australia waɗanda suka galabaita na amfani da damar da suka samu sanadiyar canjin yanayi wanda ke taimaka musu wajen yaƙi da suke yi da nau'ukan wutar daji masu girman gaske waɗanda tuni suka ƙona yankuna masu faɗin hektoci da dama cikin tsawon kwanakin da suka gabata. An yi hasashen samun ruwan sama da sanyi waɗanda duk ake matuƙar buƙatar su a wannan ƙasa ta Australia a tsawon makonni koko kwanakin da ake ciki, wanda hakan ya baiwa 'yan kwana-kwanan damar ƙara shirin su cikin natsuwa. To amma har yanzu ruwan da aka samu bai gamsar ba wajen kashe wannan gobarar. Haka zalika ruwan ya sa ƙasa ta yi silɗin gaske ta yadda ba za a iya tura motocin kashe gobara wurin ba.
Da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Wata kungiyar rajin adalci a lamuran mulki a Najeriya, wato SERAP, ta buƙaci shugaba Buhari, mataimakinsa Osibanjo, gwamnoni da mataimakansu da su bayyana dukiyar da suka mallaka cikin wa'adin kwanaki 7. Ga Nasiru Adamu Alhikaya daga Abuja da ƙarin bayani.
Ƙungiyar rajin tabbatar da adalci a lamuran mulki SERAP ta buƙaci shugaba Buhari, mataimakinsa Osibanjo, gwamnoni da mataimakansu su bayyana dukiyar da suka mallaka cikin wa'adin kwana 7, kamar yadda suka mika bayanan bisa tanadin doka ga hukuma ko kotun tsarin jami'an gwamnati. Ƙungiyar ta nemi bayanan bisa dokar nan ta yancin samun labaru ko bayanai daga gwamnatin. Tana mai cewa rashin bayyana dukiyar a fili baya taimakon gaskiya da amana. Bayan ƙarewar wa'adin, matukar jami'an ba su bayyana dukiyar tasu ba. SERAP ta ce za ta ɗau matakin da ya dace don tilasta su bayyana dukiyar.
Nigerians, we were notorious for cutting shortcuts, you know, in
nan shugaba Buhari ne ke nuna muhimmancin mika bayanai ga kotun da'ar ma'aikatan da sukar wasu 'yan Najeriya da kwarewa wajen bin hanyoyin zamba cikin aminci lokacin da shugaban kotun Farfesa Muhammad Isa ya mika masa takardun cikewa na bayanin dukiyarsa a fadar Aso Rock shugaban wanda ya sha sukar rashin bayyana dukiyarsa a lokacin da ya yi mulki a 2015 ya fito da kanun bayanan dukiyar ta sanarwa daga mai taimaka masa kan labaru Garba Shehu sanarwar ta bayyana shugaba Buhari da mallakar kimanin naira miliyan 30 a wani asusun banki gidaje biyar a Abuja Kaduna Kano da Daura filaye biyu da Bagina ba a Kano da Fatakwal da mallakar shanu 270 awaki dawaki da wasu nau'in tsuntsaye da motoci ko a wannan karo ma bayan dawowarsa mulki a wadi na biyu a 2019 bayanin ya nuna ba wani sauyi da aka samu a dukiyar ta shugaba Buhari dan bai bude wasu sabbin ma'ajiyu a bankuna ba ko ma bashi da rijiyar man fetur a bayanan da ake da su mataimakinsa ya fishi yawan kudi da mallakar naira miliyan 94 da dala 900 gidaje a wajaje masu tsada a Lagos wani gidan a Burtaniya da hannayen jari a kowane lokaci jami'an labarin shugaba Buhari musamman Garba Shehu na nuna tara dukiya bata gaban shugaba Buhari
wanda duk yake zaton wai a zai dauki Muhammadu Buhari ya saka akan hannunsa yayi yawo da shi ko amfani da ya ba su san shi bane ai wanda ya san shi ya san cewa ya fi karfin a ce wai za a dauka da wasa da hankalinsa ɗan Najeriya su kwantar da hankalinsu shi Muhammadu Buhari da suka zabe shi suka sa a wannan office ya san bukatar ɗan Najeriya mutum wannan mai tsoron Allah ne ya san cewa amma yayi dan ya dadada wa mutum ubangiji sai na Najeriyar sa saboda haka kada damu za a ga sakamako da zai dadada wa mutanen Najeriya rai
ɗan adawa na cecekar shugaban da cewa yana da dabarun boye abun da ya mallaka ko na ɗan uwa da iyalansa kakakin campaign din PDP Buba Galadima ya fito da wani zargi da ya shafi gidan shugaban duk da fadar ta Aso Rock ta yi watsi da zargin
sau nawa aka kaiwa Buhari laifin mutanen sa wanda suke karkashin sa sun kewaye shi bai komi ba ko sai wanda yake ki shine mai laifi waye wanda ba barawo ba a ga mun a Najeriya shi ya bar mulkin ya ji abin da zai fito
duk da matsin lambar serap ga kotun da'ar ma'aikatan ta ki bayyana bayanan dukiyar shugaban da sauran jami'ai da nuna dokar majalisa kai tsaye bata bata damar yin hakan ba fito da bayanan rashin bayyana dukiya yadda ya dace na tsohon babban alkali Walter Nkanu Onogun da ya kai ga murabus dinsa ya jefa ayar tambaya kan tsarin kotun Nasiru da Malika ya mutar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Nasiru da wannan rahoto. To akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shirinmu na dare. Shin kuna ganin ya kamata masu rike da madafin iko su rika bayyana kadurorinsu? To ku biyo mu da maricen yau. Headquarter rundunar sojojin saman Najeriya ta ce mummunan farmakin nan da jiragenta suka kaddamar mai taken Operation Rattlesnake na samun nasarar kawar da 'yan ta'adda a zirin yankin tafkin Chadi. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Operation Rattlesnake was specifically initiated to target some Boko Haram terrorists and Islamic State of West Africa province locations.
Kakakin headquarter rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodore Ibi Kulle da Ramola. Ke mani karin bayani dangane da munanan farmakin nan mai take Operation Rattlesnake da suka sake kaddamarwa akan sansanonin mayakan Boko Haram da IS a zirin yankin tafkin Chadi da kuma wasu dazuka masu sarkakiyar gaske a cikin dajin Sambisa da bayanan sirri suka nuna cewa mayakan da ke ikirarin jihadi suna amfani da su a matsayin sansanoni ko wuraren horazuwa daga inda kuma suke shirye kaddamar da hare-harensu akan sojoji da fararen hula sannan suna amfani da wurin ajiye kayakin amfanin yau da kullum da kuma jiragen kwale-kwale da suke amfani da su bayan da muka hakikance waɗannan bayanan sirri ne shine muka tsara manyan jiragen yakin mu suka dangi kai farmaki a waɗannan wurare makasudan wannan farmaki mai take Operation Rattlesnake shine dan yi wa Boko Haram kandagarki wato ma'ana kafin su yan ta'addan a ce sun tattaru wuri guda sun shirye kawo hari mu kuma mun wargaza su Air Commodore da Ramola kazalika ya kuma yi tsokaci akan muhimman nasarorin da yake jin an samu a wannan farmaki
there were huge successes recorded again tactical locations
an cimma nasarori sosai akan sansanoni da wuraren taluka da ma'ana ajiye kayayyakin Boko Haram duk mun rurrusa su a garin Malema, Farisu, Bulakurege, Kekewa. A Koleram akwai inda manyan komandojin Boko Haram suka tattaru suna taro, inda jiragen yaƙin mu suka kone su kurmus. Haka nan a Tumburrego da kuma Kirta Wulgo da ke zirin tafkin Chadi, wanda hakan ya jaza musu kuma baya nesa ba kusa ba. Kuma a halin yanzu mun hana ƴan ta'addan ƴancin walwala.
It also made it possible, deny them freedom of action as they would like to.
Hassan Maina Kaina, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kinin maza daban da na mata. An gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. To a jamhuriyar Niger kuma, ƴan gudun hijira sama da 335 ne suka yi bore a Agadez. Har ma da kona sansanin da suke zaune. Ga cikakken rahoton daga wakilin muryar Amurka daga Yamai, Yusuf Abdullahi.
Yan gudun hijirar da 335 ne aka sarransu a yankin sarsu don hukumomin da yankin Agadez ke tsare da su ba wani bore da suka tayar a makon da ya gabata domin nuna fushin su game da tafiyar hawainiyar da suka ce hukumar da ke kula da yan gudun hijira HCR ke yi wajen nema musu mafaka a wasu kasashen duniya, kamar yadda ɗaya daga cikin mazauna birnin Agadez da ya nemi a sake sunansa ya yi ƙarin bayani.
8-9 ne su da ne da aka ɗauko daga gari wanda suke zaman dirshen yin su ne suka zo suka hura wuta zai wasu daga ajiye su ma kawai suka fara jeheje kuma suka fi kawai suka sa wuta can dai su tsakaninsu da su magabatansu dai kawai guda ne suka ɗan buge ne hannun shi ya kumbura ni kuma nan sun fara buguna haka na tsere ne.
A wannan boren da 'yan gudun hijiran sun kokkone akasarin ɗakunan da ke a sansanin da ake kula da su mai nisan tazarar kilomita 15 daga binnin Agadez. Al'amarin da babban alƙalin yankin Agadez Said Husaini ya ce dole ne doka ta yi aikin ta. Ya ce a cikin ɗakuna 331 da suke kira Irashi 290 sun kone kurmus sun kuma kone ɗakin shan magani ɗaya tare da farfasa motocin bosu da dama da kuma raunasa mutane biyu sannan an samu wayoyin salula 162 da yunkaye 31 a hannun 'yan gudun hijirar da suka tayar da wannan boren. To koya makomar 'yan gudun hijirar ganin cewa baƙi ne 'yan ƙasashen waje? Ya ce ganin munin abinda ake zarginsu da aikatawa mun yanke shawarar tuhumarsu a gaban kotu, amma da yake baki ne za mu aika hukumomin da ke da hurumin su shari'a irin jerin laifukan da ake zarginsu da aikatawa domin sanin matakin da za a ɗauka a kansu. Tun da ranar 16 ga watan Disamba na shekarar 2019 ne 'yan gudun hijirar na ƙasashen Afirka da dama musamman ma na ƙasar Sudan ke tayar da bore a yankin na Agadez saboda suna zargin hukumar HCR da nuna musu halin kunkula. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Niger.
To a gaida Yusufa da wannan rahoton, Allah ya kyauta. To a nan Washington da ke gundumar Columbia agogonmu na cewa ƙarfe 10 na safe ne da minti 18. A Najeriya, Niger, kamar da Chadi, uku kenan da 'yan mintuna a Ghana. Yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da shirin noma.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na wannan mako za ku ji yadda 'yan kabilar Kambari suka gudanar da babban taron su da ya maida hankali akan aikin noma a Najeriya.
So ko dole a koma gona domin kuma da ma Kambari sana'anmu kenan.
Sannan za mu je jamhuriyar Nijar domin jin yadda manoma suka kimza amfanin gonarsu a yankin da magaram.
A shekara bana an samu matsala a wasu yankuna abinda ya haddasa karancin abinci.
A biyo mu sannu a hankali domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin. To madalla a cikin makon da ya gabata ne 'yan kabilar Kambari a Najeriya suka gudanar da babban taron su na shekara ta 2019 a garin Bargu mai iyaka da kasar jamhuriyar Benin. Taron na 'yan kabilar Kambari a wannan karo ya maida hankali ne akan haɗin kai da kuma abin da suka ce sun gada tun daga iyaye da kakanni wato noma. Kamar yadda shugaban kungiyar na kambari a Najeriya Farfesa Muhammad Yakubu Auna ya yi ƙarin bayani.
So kowa sani yadda ƙasa take tafiya mai ba zai ɗaure ba. So ko dole a koma gona. So mu kuma da ma kambari sana'anmu kenan. So muna neman gwamnati yadda duk za a yi ƙoƙari a kyautata noma. Noman nan a ban noma irin na gargajiya da aka saba. A kawo mana taki, a kawo mana irin kayan aiki na wanda yake za su rage aiki abinda muke ƙoƙari a mutanenmu kenan. A ba su irin basuka na noma haka.
Tsohon gwamnan soja a jihohin Kano da Benue Kanal Aminu Isa Kwantagora wanda shi ma ɗan ƙabilar kambarin ne ya ce duk da yake suna ƙoƙarin haɗa ƙabilar kambarin a kan sha'anin noma amma akwai abin da suke buƙata daga hukumomi.
Jama'a suna neman kasuwan inda za su saya, suna kuma neman abin da zai dauko kayan su daga gona ya kawo gari.
Kana ganin idan aka ba su tallafin za su iya ci da kasa ma
kwarai zihilin nan in ka dauko tun daga kasan Mariga ka keta nan Bargu ka yi Benin Republic ka yi Kwara je ka binkita da kanka ne ka ga manomi da ke tashi to ba kambare.
Bala Tajir Salka shine shugaban matasan kambarin a Najeriya ya ce rufe bodar da gwamnatin Najeriya ta yi ya yi masu daidai.
Rufe bodar da gwamnatin tarayya ta yi mu al'amba mu manoma kambari to mu ya mana alheri don ina tunawa waken da ake sayarwa da 3,000 yanzu kaga duk sun daga shinkafa da mutane muke noma a fadama yanzu gaskiya sai ka sai dan buhu guda din ka sai biya bukata to kaga yayi mana sannan ma banda haka nan mu da ma mun saba da cin abincin gida ne ba ruwanmu da na waje to amma da na wajen nan sai kawai duk ya anshe mana harkoki
to yanzu gare da akai
na
sa kuma a cigaba da
yi kwarai da gaske gwamnati ta cigaba da yi iyaka da yi wanda muke na gida a kare inganta shi
to yanzu bari mu bi wakiliyar mu a jamhuriyar Nijar Tamal Abari domin jin yadda manoma suka kimtsa amfanin gonarsu a yankin da magaram.
A wannan lokaci na kimshe amfanin gona yayin da wasu manoma ke adana abincin da suka girba wasu na kaiwa kasuwa don su sayar su yi cefane ko sabga irin su bukukuwa da sayayyar kayan masarufi. Na yi kicibisu da wasu manoma da suka fito daga karkara dauke da amfanin gonarsu zuwa kasuwa.
Malam Ali, alhamdulillah. Mun dan samu wake, mun dan samu gyada, da wake ba mu da ita. Wake ne muke sai da ba kuma dan samu na cefani. Kin san shi ba kawai in yi noma an da dan sai da ba wani dan kadan ke. Yau ke samu wani abin zai kore ba kin shi kudi ba jin dai.
Kamar akwai yan kasuwa da suke zuwa suna sayan hatsi. Sai sun je ne za ku sai da musu.
Sai sun je kamar kiya biyu mutum yana da jarashi. Ke sai da an ko ba jarashi ka ban dai. Saboda neman abinci ne mu ba wani abinci mu ba mu da shi ban ma jin dai.
Abdulsalamu ai dan samu abin aka samu abin gwargwado ba. Bangaren namu wani guri an samu wani bangaren ba samu ba kishi biyar gama bangaren arewa sun dan samu gusun amfani da sai dan samu karamin ruwa komai da komai yanzu dai alhamdulillah ana sayan hatsi ya kauye yanzu 70-80 muna sayan gyada 35
a shekarar bana an samu matsala a wasu yankuna abinda ya haddasa karancin abinci kamar yadda shugaban gundumar Murya Musa Dantani da shugaban gundumar Kance Musa Tsayebu suka bayyana
shimka mun samu duka gari da ni guda gona ta da uku wannan wanda suke wanda ake cewa village agriculture kenan na wurin noma duka ko ina an samu sun shimka a cikin lokaci sai dai an samu ɗan matsala kamar ta nan tsutsa da ake ce ma a zo da wannan tayi a ta sosai cikin gunduma duka gari 383 waɗanda suke garuwa ne na manoma guda 31 ne aka samu suna da matsalar abinci jihar Murya ta zama to jiha ce wadda take da ƙarfin arziki
mafi yawan 'yan kasuwa da 'yan kacere ne ke sayan abincin da suka noma irin su wake, dawa, hatsi, gujiya da sauransu gaba daya wanda daga bisani manoman za su dawo su saya a wajen 'yan kacaren sanadiyar sun shiga matsalar abinci. Mustapha Adam wani dan gwagwarmaya ne na haɗakar kungiyoyin hararen hula a nan da magaran kiraye ga gwamnati da ta maido da wannan tsari na sayan abinci a wajen manoma a sayar a farashi mai rahusa.
Uwayenmu na karkara da manoma da makiyaya wa'annan a Niger wanda su ne masu karamin karfi in suka zo suka yi noma to abincin da suka noma in suka kawo shi kasuwa ba a sayen shi daraja in suka saye shi arho wajen manoma to wannan sayan da suke wata biyu wata uku kuma manoma za su komo kasuwa su sai wannan abincin da tsada shine muke kira ga hukumomi na ƙasa mu kira su da babban murya da su gaggauta shigowa cikin wannan lamarin tabar su da yan kasuwa
kamar kowace shekara a ƙarshen damana hukumomi na zagaye don ganawa da manoma Muhammadu Busha shine ministan noma na Jamhuriyar Niger a cikin zagayen da yayi ya gano matsalar abinci a garuruwa a fiye da garuruwa 784 da suka samu karancin abinci
Alhamdulillah mai connecting a mission cikin region de Zender kusa region de Zender di departement Garita babbar region ce Alhamdulillah sakamako wanda zamu bada dalle ba a ce abu da ka yayi daidai shekara ya bada wani abu amma akwai deficit na plus de 784 village wannan akwai deficit kenan ya kamata hukuma da partenaire technique et financier ya kamata za su taimaka talakawa bisa shekara na 2019
Game da tsarin nan na sayan abinci da gwamnati take yi a wajen manoma ta aje, ministan ya ce za su yi nazari a kai abinda manoman suka ce idan har sun samu hakan ba za su ki ba. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
To jama'a, yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shirin. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da tamal labari a jamhuriyar Niger da ta bada gudunmuwa a shirin Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Ce noma tushen arziki yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura yace assalamu alaikum VOA Hausa matsalar tsaro da ta sake kunno kai a jihar Katsina a sakamakon yadda masu garkuwar mutane suke tare motar matafiya suna sauke fasinjoji tare da yin awan gaba da su sai kuma sakon da ya fito daga Salihu Isa Fana yace assalamu alaikum VOA Hausa don Allah muna kira ga shugaban kasar Amurka Donald Trump da shugaban kasar Iran da su gaggauta zaman sulhu tsakanin su domin kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen da suke yi a gaskiya salwantar rayuwar komandan sojan kasar Iran Qasem Soleimani da kasar Amurka ta yi abin tur da Allah wade ne da fatan Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala da ke tsakanin Amurka da Iran Sai sakonmu na ƙarshe da ya fito daga Malam Hussein Dangote yace salam VOA Hausa don Allah ku bani dama ne kira ga gwamnatin jihar Katsina da jami'an tsaro da su hada ƙarfi wajen lalubo hanyoyin magance matsalar tsaro da al'umar jihar suka dade suke fuskanta
To kafin mu karkare shirin ku dakaci labarai a takeice
To a takaicen Iraniyawa akalla 32 ne suka mutu baya ga wasu 190 da suka ji raunuka sanadiyar turmutsitsi a wurin jana'izar babban komandan sojin Iran Qasem Soleimani a cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran a yau dinnan Talata. A halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif yayi wani sabon gargadi ga Amurka saboda kashe babban janar din Iran din da ta yi. Sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper jiya Litinin ya ce Amurka ba ta shirin janye sojojinta daga kasar Iraki yana mai bayyana cewa wata takarda da wani babban jami'in soji ya rubuta wacce ke nuna ana shirin janyewa wato janye sojojin kuskure ne matuƙa. Yan kwana-kwana a Australia waɗanda suka galabaita na amfani da damar da suka samu sanadiyar canjin yanayi wanda ke taimaka musu wajen yaƙi da wato nau'ukan wutar daji masu girman gaske waɗanda tuni suka kona yankuna masu faɗin hektoci da dama cikin watanni ko uku da suka gabata.
Kamar sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin sai kuma injiniyan mu Al Santos Aisha Tisle ce ke cewa mu hadu insha Allah a shirin mu na dare ku saurari yau da gobe.
Yo, yo.